Majalisar dattawan Najeriya ta ce sai ta tabbatar da an yi amfani da kashi 50 na daga kasafin kuɗin shekara ta 2017 mai shirin ƙarewa ne. Sannan za ta gudanar da wani aiki akan kasafin kuɗin shekara ta 2018 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai wa majalisar ƙasar. A cikin wata hira da muryar Amurka Amina da shugaban kwamitin labarai na majalisar dattawan Sanata Aliyu Sadi Abdullahi ya ce ba za su yi garaji akan kasafin kuɗin shekara ta 2018 ba.
Bisa lokacin da aka kawo da kuma abubuwan da ya kamata mu yi, to gaskiya zai yi wuya a same shi da sauri-sauri yadda mutane ke ɗauka.
Sai an kawo muku wancan
ido. Wannan ɗin za mu so mu ga a ina aka tsaya cikin na 2017. Idan muka yi gaggawan kawa, yanzu ga ma wanda aka kawo ɗin ban riga na gani ba tukun. Mu ne muka magana. Sai idan mun koma wannan satin. Shi ne za a ba mu gani, to a nan kowa zai so bisa inda yake wakilci da kuma abinda yake cikin alkawarin bana na 2017 alkawari, saboda an riga an amince da shi, to ya zama tabbataccen alkawari, to kowa zai so ya ga wannan alkawari bangare nawa zai shiga cikin 2018 bangare nawa aka yi wannan shekara. To kaga wayennan ko ba karamin aiki bane.
Na fahimce ka sanata, idan ba a kawo muku kashi 50 na daga abubuwan da aka yi a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2017 ba, akwai sauran aiki kenan.
Ya, to ai shi ne aikin namu. Mu namu shi ne mu tabbatar haka din ya faru.
Haka zalika Sanata Aliyu Sadi Abdullahi ya yi ƙarin haske akan dalilin da ya sa majalisar ƙasar ta amince da buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ciwo bashin dalar Amurka miliyan 2,500,000.
Rancen nan bangare ne na rance da aka sa cikin kasafin 2017 na cewa za a rance kuɗi don tabbatar da ci gaba da aiki. To a nan an ba da amincin biliyan 2.5 wanda za a rance dalar Amerika, wanda za a ranto saboda a samu ci gaba da aikin watan 2017. To sannan gwamnati cikin hikimanta ta ce tana son biliyan 3, saboda ne ta yi amfani da wannan biliyan 3 wurin biyan basu sukan cikin gida, wanda ma'aikata wanda suka yi aiki ma gwamnati Allah suna bin gwamnati bashi ba a biya ba da sauransu, da kuma wasu wurare da gwamnati ta yi rancen kuɗi don yin aiki, tana son ta maida waɗannan kuɗaɗen.
Shugaban kwamitin labarai a majalisar dattawan Najeriya Sanata Aliyu Sadi Abdullahi, Mustapha Nasiru Bakari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.